Risa, Nisa, 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 Risa, Nisa, 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 Sa, Nisa, Sa, Risa, Risa, Nisa, 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 Sa, Nisa, Sa, Risa, Risa, Nisa, 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 Riga, Riga, Risa, Risa, Nisa, 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 Riga, Riga, Risa, Nisa, 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 Kama, Pama, Gari, Gari, Sa, Re, Nisa, Nisa, Pama, Pama, Gari, Gari, Sa, Re, Nisa, Re, Re, Sa, Ni, Nisa, Re, Re, Sa, Ni, Nisa, Re, Sa, Ni, Sa, Re, Re, Sa, Ni, Nisa, Re, Re, Sa, Ni, Sa, Re, Ga, Ga, Risa, Sa, Re, Ga, Ga, Risa, Sa, Re, Ga, Risa, Re, Ga, Ga, Risa, Sa, Re, Ga, Ga, Risa, Sa, Re, Ga, Ma, Pama, Gari, Gari, Sa, Re, Sa, Ni, Sa, Ni, Da, Ni, Sa, Re, Sa, Ni, Sa, Ni, Da, Ni, Da, Pa, Da, Pa, Ma, Ga, Ma, Pa, 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 Ga, Ma, 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 Re, Ga, 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 Ri, Sa, Ma, Pa, 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 Ga, Ma, 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 Re, Ga, 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 Ri, Sa, Sa, Re, Ga, Ma, Pa, Ga, Ma, Pa, Da, Ma, Da, Ni, Na, Ni, Sa, Ni, Sa, Re, Sa, Re, Ga, Re, Ga, Ma, Ga, Ma, Pa, Ma, Pa, Da, Pa, Da, Ni, Sa, Ni, Da, Pa, Ma, Ga, Ri, Sa, Ni, Da, Pa, Ma, Ga, Ri, Sa,
Da 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 da